as part of the Nigerian Air Force constitutional role of providing military aid to civil authority.
Kakakin hedikwatar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibikunle Daramola, ke bayanin cewar cikin wani bangare na alhakin da tsarin mulkin Najeriya ya dora musu na samar da dauki ga fararen hula. Halin zaka mai wuya da ambaliyar ruwa ya sanya wasu jama'ar jihar Niger. Babban hafsan rundunar sojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya tura tawagar likitocin soja da sauran jami'an kiwon lafiya na rundunar zuwa jihar ta Naija don taimakawa waɗanda intanayin ambaliyar ruwa ya raba da gidajensu. Tawagar ta likitocin sojojin saman Najeriya a yammacin jiya ne suka isa sansanin da ke Zungeru da sauran yankunan wannan yanki da ke kamar hukumar Bushishi. Kuma ana sa ran nan take za a duba kimanin sama da mutane 5,000. Sojojin za su duba lafiyar idanu da kuma rarraba tabarar likita, maganin tsutsar ciki ga yara, gidan sauro da magudanar da tiyata. Za a yi ta wannan aiki da kakkautawa har na kwanaki 5 masu zuwa.
Medical experts that are sent by the Nigerian Air Force and they will be there for the next 5 days with effect from today.
Kwararre kan aikin jinkai Ibrahim Bulamadaciya na kungiyar Red Cross ta Nigeria ya ce wannan hoɓɓasa na sojojin saman akwai abin da yake nunawa.
Dama in matsala ta faru wanda ta fi ƙarfi, ana sa hukumar soja da aiko da ma'aikatansu wanda suna taimakawa domin a samu a taimaka wa mutane a sassauta musu irin wasu matsaloli da suke ciki domin su samu kwanciyar hankali.
Misali, wani ƙarin tasiri shigan jami'an sojin sama zai yi duk da cewar akwai wato ƙungiyoyin agaji na farin hula irin naku na Red Cross a cikin irin wannan aiki?
Wannan ya nuna a kan cewa aikin yana da yawa kuma yana buƙatar hannu da yawa domin a samu a magance matsala ɗin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Yana da kyau haka din domin ɗan ƙasa su sani a kan cewa ana damuwa da al'amuransu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.